الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لاربا 26 غوات رمضان هجرة تدبود قريبود لاربا 26 يداتي دا 26 غوات أوكو شكرا تدبود دا 25 زامو فارا تفسير سورة الدخان أيو إن شاء الله كما قراتم من أجتكو كده بياني أكل ليلة القدر Allah madaukaki yace
Bismillahir Rahmanir Rahim Hamim wal kitabil mubin
Bismillahir Rahmanir Rahim Hamim wal kitabil mubin Allah madaukaki yace ina rantsuwa da littafi mai bayani kaga farkon suran Allah ya rantsuwa da Al-Qur'ani an ce dalilai kamar guda hudu na daya saboda Allah ya bayyana darajar Al-Qur'ani ta'zimuhu bihasab zatihi shi kansa Al-Qur'ani littafi ne mai girma saboda haka yasa Allah yake rantsuwa da shi domin duk abin da Allah ya rantsa da shi yana bayyana darajar sa ne na biyu saboda abin da zai yi bayani a gaba alqur'ani yana dauke da gargadi sakon Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga mutane saboda haka yasa Allah yake rantsuwa da shi saboda yana dauke da wani abin da dun banda alqur'ani babu mai iya zuwa da shi babu abin da ke iya zuwa da gargadi daga wurin Allah in ba alqur'ani ba saboda haka yasa Allah ya rantsuwa da shi na uku saboda Allah ya bayyana darajar lokacin da ya saukar da Al-Qur'ani kaga bayan Al-Qur'ani yana da daraja lokacin da aka saukar da Al-Qur'ani shi ma yana da daraja saboda haka sai Allah ya rantsuwa saboda Al-Qur'ani ya zamanto magana ce ta shi kuma sakonsa ne saboda haka littafi ne mai kima to lokacin da aka aiko Al-Qur'ani shi ma sai zama lokaci ne mai kima to sai abu na hudu me yasa Allah ya aika alqur'ani saboda ya cika rahamar sa ga duniya gaba daya in ka dubi wadannan abubuwan guda hudu duka suna cikin wannan rantsuwa wanda Allah ya yi a farkon wannan sura kuma sai ka dubi ayoyin da suke zuwa a gaba za ka gani amma ba shakka haka ne Allah ya rantsa da alqur'ani saboda ya bayyana darajarsa me yace a gaba
inna anzalallahu fi lailatin mubarakatin kunna mundirin.
To kaga amsar ta fito don Allah ya ce inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Mun saukar da Al-Qur'ani a wani dare mai albarka. Sai ce inna kunna mundirin, lalle mun kasance mu masu aiko gargadi ne. Wato mukhawwifina muhadhirina an-nas bil-Qur'an. Me yasa Allah ya aika Al-Qur'ani? Saboda gargadi ga mutane, saboda tsoratar da mutane. To in ka dubi wannan, in ka dubi magana ta biyu din nan. Da farko dai kaga Allah ya rantsa da Al-Qur'ani, kaga Al-Qur'ani yana da daraja. Sai yace ya sauka da Al-Qur'ani a wani dare mai albarka. Ashe kaga kenan lokacin da aka kawo Al-Qur'ani shi ma lokaci ne mai albarka. Kuma da zaka koma Al-Qur'ani zaka ga Allah ya tabbatar shi kansa Al-Qur'ani yana da albarka. Kamar misali a suratu Sad aya ta 29 yace kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Littafi ne da muka saukar da shi gare ka mai albarka. Kaje inda Allah ya faɗa. Littafi ne mai albarka. In ka koma suratul an'am aya ta 155 Allah ya ce wa haza kitabun anzalnahu mubarakun, wannan littafin da muka saukar da shi mai albarka ne, fattabi'uhu sai ku bi shi, wattaqu ku kiyaye Allah, la'allakum turhamuna, ana fatan za ku cimma rahamar Allah. Shi yasa aka ce Al-Qur'ani yana da albarka, don babu wanda ya san yawan rahama wanda Allah ya zuba ma Al-Qur'ani. Kaga nan ma Allah ya tabbatar Al-Qur'ani mai albarka ne. Saboda haka muna son mu cimma rahama, mu bi Al-Qur'ani, mu kiyaye Allah. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Allah ka samu iya. In ka dawo suratul anbiya aya ta 50 Allah ya ce wa haza zikrun mubarakun. Kaga nan ne kadai bai kira shi Qur'ani ba. Amma in ka dubi suratul sa'at kitabun anzalnahu. A suratul an'am haza kitabun anzalnahu mubarakun. A suratul anbiya'i wa haza zikrun mubarakun, wannan zikiri mai albarka ne, anzalnahu mun saukar da shi. Sai Allah ya ce afa antum lahu munkiruna, shin kuna kin wani abu game da albarkan Al-Qur'ani? Akwai. To kaga kenan cikin Al-Qur'ani Allah ya tabbatar mana shi kansa Al-Qur'ani littafi ne mai albarka. To amma a wannan suran mai Allah ya ce inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Kaga littafi mai albarka aka saukar da shi a dare mai albarka. Allah ya sa mu gane. Kaga albarka biyu ta haɗu daga wurin Allah. Ga albarkan Al-Qur'ani, ga albarkan daren da aka saukar da Al-Qur'ani. Idan ma baka san albarkan daren ba, mai Allah ya ce
fiha yufraqu kullu amrin hakim.
Allah ya ce fiha daren da aka saukar da Al-Qur'ani, yufraqu kullu amrin hakim, ake rarraba duk wani umarnin Allah na hukunci. Domin kalma ta al-hakim tana zuwa da ma'ana kashi uku. Zaka gani ta bayanin Abu Hilal al-Hasan bin Abdullah al-Askari al-littafin mu'jamu al-furuq al-lughawiyya, yana mujallal na farko shafin 65. Al-hakim, kalma ta al-hakim a al-Qur'ani tana zuwa da fassara kashi uku. Na daya bi ma'anar muhkam, idan aka ce al-hakim ana nufin mai armashi. Sannan al-hakimu yakan zo da ma'anar al-musmi', wato Allah mai hikima. Idan aka ce ma al-Qur'ani, idan aka ce hukunci, al-hakim ana nufin hukunci mai dauke da hikima. Sannan yana zuwa da ma'anar al-muhkam. Al-muhkam shine hukuncin da Allah ya yi. To wannan ma'anar ta al-hakim tana daukan ma'anar hukuncin Allah. Saboda haka Allah ya ce a wannan dare ake rarrabe dukkan wani umarni na hukuncin Allah. Wannan shine abinda Abu Hilal yake faɗa, yace to shine fassarar farkon suratul Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Yace ai muhkam, duk wani al'amarin da Allah ya hukunta. Idan Allah ya hukunta al'amari, to a wani dare ake yi wannan daren ne? Wani dare? Daren da aka saukar da Al-Qur'ani. Idan ma baka gane al'amarin da Allah yake faɗa ba, tunda an ce yufraqu kullu amrin, wani irin al'amari?
أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين
الله يجي أمرا من عندنا الأمر daga wajenmu so kaga ba wai maganan dokoki ne wanda dan adam ke tsarawa ba karka dauka wannan kuma hukuncin da majalisar dinkin duniya ko na barke duniya Allah yace amran min indina wannan umarni ne daga wurin kaga kenan umarnin fa na Allah saboda ka gane darajar wannan daren daren da Allah ya rarraba umarnin sa kasan umarnin Allah yana gaba da kowa sai Allah ya ce inna kunna mursalina lallai mun kasance mu ne muka aiko annabi Muhammad kaga Allah kamar yana gaya wa mutanen Makka har ma ku yi shakkan wannan bawan Allah inna kunna mursalina lallai mu kasance mu ne masu aiko manzo annabi Muhammad yatlu ayati Allah yana karanta muku ayoyin Allah wa yuballighu risalatahu yana isar da sakonnin Allah kaga kenan Allah shi ya aiko annabi Muhammad a daren da aka saukar da alqur'ani dare ne wanda Allah yake rarraba hukunci sai ya ce
rahmatan min rabbik innahu huwas sami'ul alim
saboda kai ka dubi wadannan ayoyi da muka karanta zaka gane dalilin rantsuwan da Allah ya yi da alqur'ani Allah ya rantsa da alqur'ani saboda ya bayyana girman sa Allah ya rantsa da alqur'ani saboda me gargadi ne daga wurin sa Allah ya rantsa da alqur'ani saboda ya bayyana darajar lokacin da aka saukar da alqur'ani Allah ya rantsa da alqur'ani saboda ya gaya mana rahmatan min rabbika alqur'ani rahama ne daga wurin Allah kaga ina gaya wa mutanen Makka ni na aiko annabi Muhammad me yasa na aiko shi rahmatan min rabbika rahama ce daga wurin Allah innahu huwas sami'ul alim lalle Allah shine mai ji Allah shine masani sai yace
rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin
kaga dai cewa da farko ya aiko annabi yace shi ya aiko shi inna kunna mursalin me yasa ya aiko annabi rahmatan min rabbika saboda rahama ga duniya gaba dayanta to idan ma baka gane waye Allahn ba to bari a gaya maka rabbis samawati wal ardi shine mai renon samai da kasa kaduwa inda Allah ke bayyana al'amuran alqur'ani saboda kai idan ana fada zuciyar dan adam ta san alqur'ani gaskiya wallahi ba ma sai an gaya maka ba saboda maganar dan adam ba zai iya tsara ta haka ba Allah yace Allahn da ya aika annabi Muhammad shine rabbis samawati wal ardi wama bainahuma ne renon samai da kasa da abin da ke tsakanin sama da kasa me yasa aka fada in kuntum muqinin in kun kasance masu son a tabbatar ko an tabbatar muku kaga imma baka san waye Allah ba to gashi an gaya maka wanda ya saukar da alqur'ani shine me renon samai da kasa wama bainahuma da abin da ke tsakaninsu wannan shine iyakar ilimin dan adam ai ilimin ka bai wuce kasa nan ba sai sama sai abin da ke tsakanin sama da kasa to sai yace duk iya inda ilimin ka ya kai mallakan sa in kana son ka samu yaqinin waye aiko alqur'ani to me wannan ikon shi yayi sai ya sake cewa
la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu aba
Sha Allah yace la ilaha illa huwa babu abinda ya cancanta abauta ma sai Allah yuhyi wa yumit shi yake rayawa shi yake kashewa wa rabbukum shine mai renanku wa rabbu abaikum kuma shi reni iyayenku al awwalina na farkon farko saboda ka tun dadewa da iyayenku da kakanninku Allah na shi ya kula da su kuma kudin ma na yanzu shi yake kulawa da ku kaga duk ana gaya maka wanda ya saukar da alqur'ani to duk waɗannan ayoyi abinda alqur'ani ya nuna mana kuma abinda malamai suka tabbatar waɗannan ayoyi na farkon suratul dukhan Allah yana bayani ne game da daren da ya saukar da alqur'ani amma kaga Allah bai kira sunan shi ba ai ko bai kira sunan daren ba to nan ne aka samu matsala domin duk ayoyin da muka karanta babu inda Allah ya bayyana sunan daren yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mun saukar da shi alqur'ani a dare mai albarka ya faɗi sunan ni kaga bai ce ga sunan ba to nan ne inda matsala ta samu a tsakanin malamai saboda haka wasu ke cewa to wannan daren shine rabin sha'aban kaga ba ma ramadan bane saboda wasu hadisai to wasu kuma malamai suna cewa a'a wannan daren ba a sha'aban bane a ramadan ne Allah dai ya ce ya saukar da alqur'ani a wani dare bai kuma kira sunan ba to shine alqadi abubakar ibn al-arabi daga cikin malaman sunna da yawa waɗanda suka rinjayar da fahimta mafi inganci in ka duba bayanin ibn al-arabi ya ce wa jumhurul ulama'i galibin malaman sunna ala annaha lailatul qadr suna cewa wannan daren da Allah yake magana a kansa shi ake kira lailatul qadr amma kaga Allah bai kira sunan shi ba ya dai ce ya saukar da alqur'ani a wani dare mai albarka to ina za mu samu sunan daren shine ibn al-arabi ya ce mafi yawan malaman sunna sun ce wannan daren shi ake kira lailatul qadr sai ce na'am idan kana duba bayanin magabata minhum man qala innaha lailatul nisf min sha'ban zaka ga wani yana cewa ai daren rabin sha'ban ne sai ce to duk inda kaji wani ya ce ya sauka Allah ya saukar da alqur'ani a daren rabin sha'ban yace huwa batilun wannan maganar banza ce kaga kai sai yace batilun sai yace dalili kuwa ai Allah ya ga sai da rantsuwa sai yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka haka ne ko to ai alqur'ani yana fassara kansa sai yace inda zaka koma suratul baqara aya ta 185 Allah ya yi magana a cikin littafinsa As-Sadiqul Qati'i littafi mai gaskiya mai yanke gardama mai yace shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran Allah yace watan ramadan shine wanda aka saukar da alqurani a ciki to kaga nan bai gaya mana a daren ba daren yana wani wata ne ya da illa dai kawai yace inna zalna fi lailatin mubaraka mun saukar da alqurani a dare mai albarka wannan suratul duhan idan kana son ka san dare mai albarka sai ka koma suratul baqara dare mai albarka yana wani wata kuma tunda aka ce anzalnahu ai alqur'ani ne ko to sai Allah ya fassara shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an wata ramadan shine wanda Allah ya saukar da alqur'ani a cikin sa idan ba mutum wato basirarsa ta gama toshewa bane babu shakka ya san an samu amsa sai yace fa nassa ala anna miqata nuzulihi ramadan Allah da kansa ya tabbatar mana wani lokaci ya saukar da alqur'ani shine a watan ramadan thumma ayyana min zamanihi ya ce ya saukar da alqur'an a watan ramadan a suratul baqara to ai idan aka ce watan ramadan akwai dare akwai rana to a suratul duhan ayyana min zamanihi al-layla a suratul duhan sai Allah ya ce ba da rana bane da daddare ne kaga a can ya riga ya gaya mana watan ramadan a suratul duhan ya gaya mana lokacin kaga lokacin ba da rana bane fi lailatin mubaraka saboda haka Allah ya gama bayani Allah ya gama bayani ya faɗi lokacin da ya saukar da alqur'ani watan da ya saukar da alqur'ani ya kuma ayyana lokacin da aka saukar da alqur'ani saboda haka yace faman za'ama annahu fi ghairihi duk malamin da yace ba a ramadan Allah ya saukar da alqur'ani ba faqad a'zama alfiryata ala Allah yayi ma Allah katuwar ƙarya inji ibn al-arabi Allah ya kare mu yace saboda haka magana cewa laysa fi lailatin nisf min sha'ban yace kai duk wani hadisi ma da kaji ana magana rabin sha'ban yana da wata albarka yace laysa fihi hadisun yu'awwal alai duk wani hadisin da aka yi maka maganan albarkan rabin sha'ban la fi fadliha wa la fi nasqil ajali fiha fala taltafitu ilaiha. Yace duk wani hadisi da kaji an karanta kar ma ka waiga, saboda hadisin bai inganta daga manzon Allah ba. Amma zaka ga mutane suna girmama rabin Sha'ban, ana ta kawo ka kwana ibada kaza a lokacin ake tsara ajali da aka diba ma kowa, wannan ba daidai ba ne. Duk wani hadisin da ya magana akan rabin Sha'ban bai inganta ba. Ibn al-Arabi ba shi kadai ba ne. Kaga mun samu tabbas akan daren da Allah yake magana akai a wannan sura, sunan shi Lailatul Qadri. Mun samu hujja akan cewa lokacin da Allah ya saukar da shi a watan Ramadan, sannan kuma a dare mai albarka. Wannan fahimtar ba Ibn al-Arabi kadai ba, daga cikin malaman hadisi Ibn Hajar ya tabbatar da wannan, Ibn Hajar al-Asqalani al-Imam an-Nawawi ya tabbatar da haka. In ka dawo ta gefen masu malaman tafsiri fa, malaman tafsiri, in ka duba tafsirin Ibn Kasir, tafsirin al-Imam al-Qurtubi, tafsirin al-Imam al-Tabari, haka nan tafsirin Ibn al-Arabi da muka yi bayani, gaba ɗayansu waɗannan manyan littafan sunna sun tabbatar da hujja ala lisani Ibn Abbas, wanda an samu dalili ta bayanin Abdullah Ibn Abbas. Kaga Abdullah Ibn Abbas ko sahabin manzon Allah ne. Idan ka dawo ta tabi'ai fa, akwai al-Imam Qatada, akwai al-Hasan al-Basri, kaga kenan an samu fahimtar sahabi da tabi'ai bi asani da sahiha, isnadi ingantacce. Anna laylatal lati yufraqu fiha kullu amrin hakim, abinda ya inganta daga salaf, daren da Allah yake rarraba al'amari, wato shine Lailatul Qadri. Wannan shine bayanin da zaka gani. Saboda haka idan ana maganan wannan daren, salaf gaba ɗaya sun tabbatar da sunan shi Lailatul Qadri. In ka duba tafsirin Ibn Kasir na wannan ayan da muka karanta, Ibn Kasir ya ce da Allah ya ce fiha yufraqu kullu amrin hakim, a cikin daren ake rarraba dukkan umarni na hukunci. Sai ya ce ga abinda Allah yake cewa fi Lailatul Qadri, a Lailatul Qadri ne yufsalu min al-lawhil mahfuz, ai dama can Allah ya rubuta duk abinda zai auku a lawhil mahfuz. Akwai lawhil mahfuz wanda Allah ya rubuta komai. To idan shekara ta zo a daren Lailatul Qadri ne, Allah yake umarni ilal kataba, mala'iku marubuta, zai ce su rubuta amrus sana, su je su ɗauko ƙaddaran da Allah ya yi na wannan shekara daga lauhin mahfuz su rubuta. Ba wai dama can babu ƙaddaran ba, an riga an sani akwai ƙaddaran, an riga an sani. Saboda haka za a ɗebo bayani ma ya kunu fiha min al-ajali, wa zai mutu, wa za a haifa, wal arzaki, wa za a ba mu arziki, wa za a talauta, wa ma ya kunu fiha ila akhiriha, tun daga farkon shekaran har ƙarshensa. Allah zai ce waɗannan mala'iku ku ɗebo. Sai ya ce to kaga wannan, Ibn Kasir ya ce kaga wannan bayani ruwiya an Ibni Umara, bayan Abdullah Ibn Abbas sahabin manzon Allah, an samu riwayar Abdullah Ibn Umar, akwai riwayar Abu Malikin tabi'ai, Mujahid, Abbaqaku wa gairu wahidin minas salafi. Ibn Kasir ya ce kai magabatan sunna ba ɗaya ba, magabatan sunna da yawa sun tabbatar da cewa wannan daren shi ake kira Lailatul Qadri. To kaga kenan ko da Allah bai kira sunan shi anan ba, mun samu hujja, domin abinda salaf suka tabbata a kai shi ne gaskiya. Mun samu hujja ta fahimtar salaf, fahimtar sahabban Annabi Muhammad, fahimtar tabi'ai da atba'u tabi'ina akan cewa wannan daren da Allah yake magana akan sa shi ne Lailatul Qadri. To akwai abubuwa kamar guda hudu da ya kamata mu sani game da wannan dare. Da dalili kuwa, saboda Allah madaukaki ya bayyana albarkan daren, shi yasa ya kawo wannan sura, don ya nuna dare ne wanda ke ɗauke da albarka kashi biyu, ga albarkan Alƙur'ani, ga kuma shi kansa daren wanda Allah ya zuba mishi albarka. To kaga albarka biyu suke haɗuwa a gurin. Abu na farko, me yasa ake kiran shi Lailatul Qadri, me yasa aka kira shi wannan? To babu shakka wannan suna ne wanda Allah da kansa ya mishi, da za ka gani a cikin Alƙur'ani. Amma su malaman suna da fahimtar me ma'anar Lailatul Qadri. Na daya, kamar misali al-Imam an-Nawawi a shafin Sahih Muslim yana juz'i na 8 shafin 239 yace malamai suna cewa summiyat Lailatul Qadri, abinda yasa ake kiran sa, abinda yasa ake kiran daren, daren kaddara, Lailatul Qadri, daren kaddara. Me yasa? Lima tuktabu fiha al-mala'ika min al-aqdari. Saboda Allah ya ce wa mala'iku su rubuta kaddara wanda aka riga aka yi, saboda ka an zana shi a lauhin mahfuz, su yi kofin wannan kaddaran na shekara daya. To wannan yasa ake kiran shi Lailatul Qadri, daren kaddara. Kaga daren kaddara saboda me? Dare ne da ake rubuta kaddaran Allah wanda an riga an gama shi tuntuni, amma za a yi kofin abin da zai auku na shekara daya kawai. Saboda haka Allah yake cewa fi ha yufraqu kullu amrin hakim, wannan zaka ganshi a kitabul musannaf na al-hafiz Abdul Razzaq wa ghayruhu min al-mufassirin, wannan malaman tafsiri na farko duk sun karo bi asani da sahiha, wannan fassara ta samu inganci daga al-Imam Mujahid, al-Imam Ikrima, al-Imam Qatada wa ghayri, wannan duk bayanin al-Imam Nawawi ne. Yace sannan kuma ta gefen al-Imam al-Hakim ya ruwaito Abdullah ibn Abbas yana cewa innaka latarar rajula yamshi fil aswaqi, zaka ga mutun yana yawo a cikin kasuwanni bana. Gashi nan ana tafiya kasuwan nan a ce da shi a koma wancan a dawo, sai Abdullah ibn Abbas ya ce wa qad waqa'a ismuhu fil mauta, bai sani ba ashe sunansa yana cikin matattun bana. Ko babu shakka haka ne? A kuwa masallacin da nake zaune, Allah kadai sai wanda zai kai baki, Allah kadai sai. To saboda haka yasa su mala'ikun sun riga sun sani, har riga an ɗebo an rubuta, amma kafin ranan babu mala'ikan da ya sani. Duk da cewa abin yana rubuta a lauhin mahfuz, babu wanda ya isa ya sani sai Allah. Kuma su mala'iku ba su saba ma Allah. Saboda haka idan shekara ta zo, zai ce ku yi kofin abin da zai auku na shekarar bana. To kaga ɗan adam ne zai dan leka ya ce kai barin dan ɗebo amsan na baɗi ko a to banda mala'ika ba zai taɓa ƙetare umarnin Allah ba. Saboda haka in ya tafi lauyin mahfuz, abin da zai auku a shekarar bana iyakanta zai ɗiba. Ba mamaki Allah ma ba zai bashi ikon gani ba, ba mamaki kuma Allah ya bashi iko tunda ya gaya mana la ya'suna Allah, ba su saban Allah. Saboda haka koda suna gani ba za su saban wa Allah ba. To saboda haka sai Abdullah ibn Abbas ya karanta wannan sura, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Sai Abdullah ibn Abbas ya ce fa fi tilka al-laila, a wannan dare yufraqu amru ad-dunya, ake rarraba al'amarin hukuncin Allah na duniya gaba ɗayanta, ila misliha, zuwa baduwar haka min tabilin shekara mai zuwa. Inji Abdullah ibn Abbas. Wannan yana al-mustadrakul Imam al-Hakim, sai yana ta bayanin al-Imam Nawawi da yake kawowa. Sannan akwai inda kuma Abdullah ibn Abbas da ya karanta wannan aya fiha yufraqu kullu amrin hakim, sai Abdullah ibn Abbas ya ce yuktabu min ummil kitabi. So kaga min kuma a ce min lauhil mahfuz, ana rubutawa daga ummul kitabi, uwar littafi. Uwar littafi ita ce lauhil mahfuz. Daga lauhil mahfuz ake yin kofi, ana kofin fi lailatul qadri, a wannan dare. Ma yakunu fi sana, duk abinda zai auku a wannan shekara. Sai ya ce min mautin, kama daga mutuwa, wa hayatin, da rayuwa, wa rizkin, da azurtawa, wa matsarin, da ruwan sama, wa shay'in, ya ce duk komai ka sani, komi ka sani. Mala'iku sun riga suna da ilimin sa. Saboda haka mala'ika yana ganin ka kana tafiya, ya san za ka mutu nan da baɗi, ya riga ya sani. Saboda Allah ya sa ya kofi, ya domin abin da ya sa Allah yake sa mala'ikun su yi kofi, saboda mala'ikun suna da ayyukan da suke ma Allah. Kowa da irin aikin da yake ma Allah. Kamar misali, akwai mala'iku masu rabon ruwan sama. Kaga da a gaya musu wannan garin ne za a ba su ruwa, ga yawan shi, kuma ga ranakun da za a bayar, wancan garin fari za su yi, don haka kar ku ba su ruwa duk shekarar nan. waɗannan garin kuma za su roƙi Allah to sai akai ruwa to kaga duk wannan yana daga cikin ayyukan mala'iku saboda akai sa mala'iku suke sai sai Abdullahi ibn Abbas yace hatta al-hujjaj wallahi hatta al-hazai yaktubuna yahujju fulanun wa yahujju fulan mala'iku su rubuta bana wani sai samu damar haji kaga idan kana cikin masu zuwa aikin haji na baki to bana an riga an sanar to yace wannan fahimtar Abdullahi ibn Abbas sannan ka dawo ka samu Al-Hasan al-Basri tabi'i ne ga al-Imam Mujahid ga al-Imam Qatada wadanda suna cewa yubramu fi lailatul qadri fi shahri ramadan kaga sun hada magana a daren lailatul qadri a watan ramadan ake tabbatar da kullu ajalin duk wani ajali wa amalin da aiki wa khalqin wa rizqin da halittar da Allah zai yi da arzikin da zai bayar wa ma yakunu fi tilka sana duk abin da zai auku a wannan shekaran an riga an gama to wannan bayani da muka yi kaga kamar da nace zaka gane tafsirin al-Imam Tabari tafsirin al-Imam Al-Qurtubi tafsirin al-Imam Al-Bagawi da gani a mujallal na 7 shafin 227 Ibn al-Arabi al-Imam Al-Qurtubi akwai littafi ma wanda al-Imam Al-Baihaqi ya rubuta wannan littafi mai albarka wanda ya warware bayanai wata muskiloli da aka samu ta ayoyin alkur'ani da ake kira fada'ilul awqati fada'ilul awqati littafi mai al-Imam Al-Baihaqi yana daga cikin littafan da ya rubuta masu albarka Allah ya mishi rahama zaka gani a shafi na 213 wannan shine abu na farko kaga mun san me ake nufi da al-qadaru al-qadr to menene wani dare ake kira shine daren lailatul qadri abu na biyu shine fahimtar da malamai suka yi ma wannan kalma ta al-qadru don sai da ta samu fahimta kamar kashi 7 al-qadru kamar da al-Imam Nawawi ya fada haka nan Ibn Hajar shi ma al-Littafi Fathul Bari da yake duk suna sharhi game da abin da ya shafi lailatul qadri bayani Ibn Hajar yana mujallada 4:300 yana cewa ikhtulifa fil murad bil qadri allati udifat ila al-layla ilayhi al-laylata al-laylatu wannan daren kaga an ce an saukar da alqur'ani a cikin sa dare ne mai albarka kuma Allah ya tabbatar mana da sunansa lailatul qadri a suratul qadri inna anzalnahu fi lailatul qadri kaga Allah ya kira sunan shi to inda Allah ya kira sunan shi wani dare ne suratul baqara ta fassara mana daren yana cikin watan ramadan so kaga mun tabbatar kenan daren lailatul qadri Allah ya kira shi da sunan kuma dare ne da yake cikin watan ramadan wanda Allah da kansa ya bayyana to meye ake nufi da alqadru din nan na daya almuradu bihi at-ta'zim akwai wadanda ke ganin a girmama shi girmamawa wato kamar misali a ce dare mai girma shine lailatul qadri domin kamar misali kalma ta alqadru ta zuwa da ma'anar at-ta'zim misali inda Allah ke cewa suratu sumar aya ta 67 wama qadarullaha haqqa qadrihi asali abinda aya take cewa ba su girmama Allah yanda ya cancanta a girmama shi ba saboda ka alqadaru yakan zo da ma'anar at-ta'zim dan haka ma'ana anan shine mun saukar da alqur'ani a wani dare zatu qadrin linuzulil qur'ani fiha wani dare mai girma wani dare mai girma me yasa Allah ya kira shi mai girma saboda alqur'ani ya sauka ci to kaga akwai wadanda ke daukan wannan fassara alqadru a dauke shi a man at-ta'zim saboda kan an ce mai lailatul qadri ana nufin dare mai girma na biyu fa saboda bayanin da al-Imam Nawawi ya yi lima ya qawu fiha min tanazzulil mala'ika akwai wadanda ke ganin kamar al-Imam Nawawi yake cewa ai abin da yasa aka kira shi lailatul qadri saboda me ana kofin qaddara a ciki tunda ana kofin qaddara kaga kenan shi yasa aka kira shi lailatul qadri na uku fa wadanda ke cewa ai saboda mala'iku na sauka domin ka dubi suratul qadri abinda Allah yace tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha kaga a wannan daren mala'iku sai aka ci hatta mala'ika jibrilu suna sassaukowa sassauko wannan shi yasa aka kira shi lailatul qadri saboda babu daren da mala'ika ke sauka a doran duniya kamar a wannan daren tunda Allah da kansa ya bamu labari tanazzalul mala'ikatu war-ruhu fiha da a ce suna sauka a wani dare babu shakka da Allah zai bayyana amma sai ya zama wannan daren ne na musamman shi yasa Allah ya ce bi izni rabbihim min kulli amri to wannan yasa ake cewa ai abinda yasa mala'ikuna yawan sauka wannan yasa aka kira shi lailatul qadri ibn al-jawzi al-kitabun zadul masir wannan tafsirin sa kenan yace wa fi ma'ana salama ai kaga a karshen suran Allah yace bi izni rabbihim min kulli amri salam saboda kai sa aka samu wanda ke ganin a maida waqafi gaban salam kar ka maida waqafin a bayan shi bi izni rabbihim min kulli amri salam min kulli amri salam nan ne aya za ta tsaya sai a ce hiya hatta matla'il fajri wato idan aka sa hakan sai ce dan fassara biyu ne fassara biyu ne na farko annahu la yahdusu fi hada'un idan aka ce bi izni rabbihim min kulli amrin salamun to a wannan daren ba musiba gaba daya duk wani abin da ke sauka a wannan dare rahaman Allah daga alkhairi sai albarka to wannan fahimtar al-imamu Qatada kenan kaga idan ka dauke bi izni rabbihim min kulli amrin salamun min kulli amrin salam kaga kenan babu musiba idai wannan daren ne babu musiba saboda ka koda shedan ne bai da tasiri a wannan daren hatta shi kansa shedan sai na biyu abinda ake nufi da assalamu anan shine alkhair wal baraka saboda ka isa in kana duba qira'ar malamai zaka ga ta zo kashi biyu inje ibn al-jawzi zaka ga akwai wanda ke sa suke inganta waqafi kafin salama kuma suna sanya shi a bayan sa to sannan akwai na hudu shine annal ladhi yuhyiha yasiru za qadari me yasa aka kira wannan dare da suna lailatul qadri dare mai kima sai wasu malamai suke gani ai ba wai daren bane idan ka iya raya wannan daren to zaka zama mai kima a wurin Allah kaga kenan lailatul qadri dare da mutane ke samun kima a wurin Allah waye wanda zai samu kima a wurin Allah shine wanda ya raya daren idan ka raya daren kaga kenan alqadr din nan yana komawa kanka saboda ka kimar da ake faɗa daren yana da shi ai saboda kai ne idan ka raya daren to zaka samu na biyar akwai wanda ke ganin ai alqadr din nan kuntatawa ne saboda kalma ta alqadr ta kan zo da ma'ana mai fadi kamar yadda muka ce a can ta zo da ma'anan girmamawa sannan kuma alqadru tana zuwa da ma'anan kuntatawa don haka in ka dubi alqur'ani kamar a suratul talaq Allah ya ce wa man qudira alaihi rizquhu me ake nufi wanda aka kuntata mar arzikin sa kaga kenan alqadru ya zo da ma'anan girmamawa kuma ya zo da ma'anan kuntatawa to me ake nufi da cewa dare na kuntatawa dan akwai wadanda ke ganin fassarar kenan ma'ana tabyid ikhfa'uha 'anil ilmi bi ta'yiniha abinda yasa aka ce an kuntata wato daren kuntatawa saboda duk duniya babu wanda zai gaya maka daren sai Allah saboda ka Allah ya matsa ilimin babu wanda ya san shi sai shi kadai sai na shida wasu ke gani li'anna mu'akhil qada yani innahu yuqaddar fiha aqam tilka salah saboda kaddara da ake na wato hukunci da zai shafi al'amura na shekara guda da akwai malaman da ke gani ana kiran shi alqadaru yani annahu yuqaddaru fiha aqamus sana saboda ana hukunta duk wasu abubuwan da Allah ya kaddara za su auku a wannan shekara yaktubul mala'ikatu fiha mala'iku suna rubutawa ma yu'malu fi tilka sana duk abinda za a yi a wannan shekara wa yubayyin lahum ma yakunu fiha min al-arzaki saboda ka Allah yana bayani ga mala'iku dan zaka ce to me yasa ake copying abinda Allah ya kaddara daga lauhil mahfuz zaka ce me yasa za a yi copy saboda mala'iku su suke ma Allah aiki a doron kasa da sararin samaniya kowa da aikin da yake yi saboda ka za a bashi bayanin abinda zai yi na shekara ga abin da zaka yi, zaka kai ruwa nan, ka hana ruwa can, misali. To kaga ai tunda ya shafi aikin sa na shekara guda, kaga ya kamata ya sani. To wannan shine dalilin da yasa Allah subhanahu wataala yake sanar da mala'iku. Wannan magana ta al-Imam Nawawi yayi ta Sharh Sahih Muslim, zaka gani kuma a littafin sa Al-Majmu' Sharh Al-Muhazzab a mujallal na 6 shafin 447. Sai yace wa hadha allazi zakarnahu, kaga wannan bayani da muka gabatar awwalan min kauni al-laila, wannan daren wani abu da ya kamata ka sani, mukhtassa bi hadhihi al-umma, darajar sa bai taba tabbata ba sai ga al'ummar Annabi Muhammad su kadai, saboda haka babu wata al'umma da ta samu albarkar lailatul qadri, babu ita. Lam yakun lam takun liman qablaha, babu ita a zamanin da. Wannan fahimtar huwa sahihul mashhur, ita ce fahimta ingantacciya kuma da ta shahara a tsakanin malaman sunna. Alladhi qata'a bihi ashabuna kulluhum wa jamaahirul ulama, wannan ita ce fahimta da galibin malaman sunna sun yarda. Kar ka dauka a zamanin da akwai lailatul qadri, babu, babu, wato akwai ta, amma kuma babu albarkan ga wani annabi sai Annabi Muhammad
sallallahu
alaihi wasallam, da Allah ya kashi saukar da Alkur'ani sai saukar a wannan dare. To sai abu na uku, ya za a yi mu gane wannan daren, saboda ga irin wannan albarka da yake cikin ta. To gaskiya nan ne malaman sunna fa inda fahimta ta saba, domin kamar yadda muka ce Allah ya kuntata ilimin wannan dare, saboda kai sa inda za ka dinga bincike fahimtar malamai game da daren Lailatul Qadri. Babu ma malamin da ya bincike kamar Ibn Hajar Hasani na daga cikin malaman farko magabata, ya kawo, za ka gani a Fathul Bari mujallal na hudu shafin 263 har zuwa shafin 266, ya ɗauki warkoki kamar guda uku yana magana kurun wani dare ne, daren Lailatul Qadri. Ya ce ikhtulifa fi ta'yiniha ala 40 qawlan, sai da aka samu fahimta 40, fahimta 40, kuma shi da ya tashi ma kirgawa sai da ya kawo fahimta 46 a cikin Fathul Bari. Fahimta 46, kowane malami da fahimta sani ga fahimta ta gadaran, wanda ma ya ce ni a gani na gadaran, sai da aka samu fahimta 46, saboda Allah bai yarda mu sani ba. To shi ne bayan ya kawo, sai ya ce wa jami'u hazihi al-aqwali, kaga duk waɗannan fahimtoci da aka samu, allati hakainaha, waɗanda muka bada labarinsu, ya ce kuma za ka fahimci kowane malami yana da ƙamshin gaskiya. Ai, aka ce maka malamin sunna ya bayyana fahimtarsa, ai ba zai bayyana fahimta akan rudu ba, akan hujjar da ya sa ya faɗa. Saboda ka in ka dubi hujjar, ya ce za ka samu muttafiqa ala imkani husuliha, ba shakka duk malaman sunna sun yarda cewar abu ne mai yiwuwa a iya dacewa da Lailatul Qadri. Duk malaman sunna sun yarda, babu wani malamin da ke cewa ba a dacewa da ita, banda Ibn Hazm, wanda shi ke ganin abin nan kai Ibn al-Arabi yake ganin ba zai ma yiwu ka cin mata ba, amma galibin malaman sunna abinda suka faɗa kenan. Wal haqqu ala iltimasiha, ko malamai suna ta zaburar da mu akan mu tashi saboda neman dacewa da daren. Sai ce to amma daga cikin fahimta 46 ɗin nan, annaha fi witrin min al-ashr al-akhiri, fahimtar da tafi inganci, Lailatul Qadr yana cikin witri na kwanakin ƙarshen Ramadan, wa an kawo misali a ce 21, 23, 25, 27, 29 shine witri. Wannan fahimta ta fi kusa da dacewa da sunnar manzon Allah. Sai ce sai dai kuma kar ka manta annaha tantaqilu, yana kaura, saboda ka ba lalle bane ya zama 21 nan ko da yaushe, yana iya komawa 23, yana iya komawa 27. Sai ce kama yufu min ahadisi hadha al-bab, don haka in ka tara hadisai waɗanda aka samu daga manzon Allah zaka ga suna ishara ga haka din. Sai ya ce wa arjaha awtarul ashri, amma babu shakka lokaci da aka fi tsammanin a dace da Lailatul Qadri witri ne na kwanaki 10 ƙarshen Ramadan. Wa arja awtaril ashri, to idan kuma aka ce witri, ai kaga suna da yawa, 21, 23, 25, 27, 29, ko wannan kuma wanne ne a ciki? Al-Imam Shafi yace shi a ganin sa dai na farkon ne. So zaka kaga a masabar Shafi'iyya 21, daren 21 ne. To wani kuma yana cewa daren 23, dan hatta a masabar Shafi'iyyan ma. Dalili kuwa saboda yanayin hadisai da aka samu daga sahabban manzon Allah. Kamar misali akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri, akwai hadisin Abdullah ibn Unais wadanda suke ishara da haka din daren 21. Wa arjaha inda al-jumhur amma banda al-Imam Shafi'i wanda shi yake ganin 21 ne. Mafi yawan malaman sunna sun ce mafi dacewa shine daren 27 ga watan Ramadan. So kaga kenan yau muna yaushe? Muna 26 ko? Da rana ta fadi in akwai yadda za a yi kazabura. Dan wannan shine daren 27. Akwai dalilai da aka samu daga hadisan manzon Allah. Akwai dalilai da aka samu. Dan misali kamar hadisin Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas yake cewa aqbala nabiyullahi musri'an. Akwai ranar da muna zaune sai ga manzon Allah da sauri ya taho wa nahnu qu'udun dun muna zazzaune. To abinda bi yasa kaga manzon Allah ya zo da gudu hankalin sahabbai sai ya tashi. Kusta wa ganin manzon Allah ya irin wannan saurin ba hatta afza'ana sur'atuhu ilaina saurin annabi sai ya razana mu saboda haka lokacin da annabi ya karaso gare mu sai muka je yana cewa qad aqbaltu ilaykum musri'an kun ga na taho ina saurin zuwa gare ku abinda yasa ni saurin nan li ukhbirakum bi lailatul qadr dan ba ku labarin gadara amma duk saurin manzon Allah Allah ya fi shi sauri yace fa nasitu sai na manta kafin ban karaso na manta fi ma baini wa bainaku tsakanin gidana in iso din kun ga saurin nan kuka ce mun gane shi to na manta saboda Allah bai yarda a sanin ba Allah bai yarda a sani ba sai manzo Allah yace to falta bi suha fil ashr al awatir amma akwai abin da bai fita daga ilimi na ba na dai san a goman karshe ne saboda haka kuyi ta nema a goman karshe to wannan hadisin ya zo ta riwayar al-Imam Ahmad yana al-Musnad kuma yana al-Mu'jam al-Kabir na al-Imam at-Tabarani akwai kamar misali riwaya ta al-Imam Ahmad inda Abdullah ibn Abbas yace annabi ya taho da sauri hatta afza'ana min sur'atihi falamma intaha ilaina qala ji'tu musri'an ukhbirukum bi lailatul qadr fa unsituha wacce riwaya ce fa nasituha sai na manta riwaya ta bifa yace sai aka mantar da ni waye mantar da shi Allah tabaraka wa ta'ala fa unsituha baini wa bainakum walakin iltamisuha fil ashr al awakhir sai ce min ramadan a kwanaki goma na karshe sai ce a watan ramadan to waɗannan hadisan da aka samu daga Abdullah ibn Abbas akwai riwaya mai rauni wanda shine zaka gani a takrijin inda yazo a silsilatu da'ifa a hadisi na 6338 amma ba shakka hadisin ya inganta labarin ya tabbata ta riwayar da aka samu daga Abu Huraira wanda hadisin yana sahihu Muslim babu fadl lailatul qadri wal hasl ala talabiha hadisin 6166 hadisin Abu Huraira wani hadisi ya inganta daga manzon Allah idan ma wancan hadisi na Abdullah ibn Abbas malamai an samu wadanda suka raunana wannan hadisin na Abu Huraira manzon Allah yace uritu lailatul qadri ni an nuna min lailatul qadri an nuna min a mafarki na gani na sani kaga kenan Allah ya sanar da manzon shi yace to thumma ayqadhani ba'du ahli to dama shi annabi idan ya kwanta ba a farkar da shi babu mai tada manzon Allah saboda baccin sa ma wahayi ne idan ka tada shi ka katse sakon da Allah yake isarwa ga zuciyar shi saboda ka Allah yana turo sako yana ta sauka a zuciyar manzon Allah saboda ka in ka dubi rayuwar annabi in ka dubi tarihi zaka ga akwai lokutan da sahabbai suna masallaci sallar asubahi ga rana za ta fito manzon Allah bai fito daga gida ba yayi alwalar ya zauna jiran ayi sallah bilal ya zo ya gaya mishi sai ka ga manzon Allah gengede ya dauke shi ba wanda ya isa ya tada shi dole za a bari sai ya farka yazo ya bada sallah saboda can jumawa sai ga manzon Allah ya tawo masallaci da sauri ga rana tana neman fitowa manzon Allah ya gaggauta ba su sallar asuba sai ya ce kun san abin da ya faru kace ba mu sani ba ce bacci ne Allah yake min bayani kuma na gama Allah a mafarki so wannan shi ya nuna maka cewar idan annabi yana mafarki ba a farkar da shi to shine sai annabi ya ce an nuna min lailatul qadri summa ayqadhani ba'd ahli sai wata daga cikin iyalaina a rashin sani sai ta zo ta farkar da ni tana farkar da ni fa nasituha sai na manta to kaga kenan matsalar din da take to amma Allah shi ya nufa Allah shi ya nufa ba zai manta ba sai abinda Allah ya kaddara faltamisuha fil ashr al-gawabir sai manzon Allah ya ce to ku dai ta neman lailatul qadr a kwanaki 10 da suka saura al-gawabir bi ma'anan al-bawaqi wannan hadisin yana sahihu muslim hadisin 1165 ne sahihu jami'i sagir hadisin 917 to sai abu na hudu abinda yasa Allah ya kira shi lailatul qadri dare mai kima saboda duk aikin da mutum yayi a wannan daren yana samun kima a wurin Allah yana daga cikin fassaran ma'anar lailatul qadri da muka gabatar ai in ka lura da hadisan da muka karanta manzon Allah ya ce faltamisuha fil ashril awakhir sai ku neme ta kaga an samu umarnin manzon Allah mu nemi daren mu nemi dacewa da daren a kwanaki 10 na ƙarshen Ramadan kaga an samu umarni daga bakin manzon Allah ai duk abin da annabi ya ce a nema to ka daina tunani wannan abin ba shi da kima bare gaskiya hadisai da aka samu daga manzon Allah suna da yawa na daya akwai hadisin Abu Huraira wanda manzon Allah yake wa sahabbai al-bishr annabi yake ma sahabbai al-bishr yake cewa qad ja'akum shahru ramadan wata ramadan ya zo gare ku shahrun mubarakun wata mai albarka iftaraballahu alaikum siyamahu wanda Allah ya wajabta muku azumin sa yuftahu fihi abwabul janna a cikin ramadan ake bude kofofin aljanna wa yughallaqu fihi abwabul jahim a cikin ramadan ake kukkulle kofofin wuta wa tughallu fihi shayatin ake tsare shedanu sai annabi yace a karshe fihi lailatun a wannan watan akwai wani dare daya khairun min alf shahrin wannan daren alkhairin sa yafi alkhairin wata dubu sai manzo Allah yace man hurima khairaha faqad hurima duk wanda aka haramta masa alkhairin daren nan to wallahi wannan yayi rashi kaji abinda manzo Allah yake fada wato annabi yana cewa duk mutumin da bai zabura ya nemi daren nan ba sai wannan mutumin yayi asara kaga sai da annabi ya jinjina ma daren yace fihi lailatun khairun min alf shahrin kuma alqur'ani shi ya tabbatar da wannan ai akwai dare a cikin ramadan wanda alkhairin sa yafi alkhairin wata dubu wannan hadisin yana sahihu targhib hadisin 999 kaga annabi da kansa yake kwadaitar da sahabbai a zabura ta wajen neman dacewa da wannan dara na biyu Abu Huraira yace akwai hadisin da manzo Allah yake cewa man qama lailatul qadri wanda yayi tsayuwa a daren lailatul qadri imanan wa ihtisaban inda yana cike da imani da fatan ya dace da rahmar Allah gufira lahu ma taqaddama min dhanbi Allah zai gafarta mai zunubin sa da ya gabata wa man sama ramadan imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wannan yana cikin albarkan kokarin raya dare saboda dacewa da lailatul qadri to dan haka sai manzo Allah yace to ai abin da yafi kawai shine a shiga itikafi wannan shine hikimar itikafi shine hikimar itikafi saboda me raya daren gaba daya yanzu misali wanda yana nan ai an ce to yau 26 kaga daren nan da zamu shiga shine daren 27 yace bari in na gama isha ina to ai kafin ba mamaki da lailatul qadri yanzu ya wuce tsakanin magariba da isha kaga an wuce ba kafin ma ka zo bayan isha'i lailatul qadri ya wuce shi ne sai manzo Allah ya ce to maganin haka shine itikafi wanda ya zo masallaci zaman irshi la'asar din yana nan magaribar ta same shi a nan isha'in ya same shi a nan har zuwa asubai kaga ya raye dare gaba dayansa saboda kai sa idan ma akwai inda annabi yake kwadaitar da mu mu kwana ibada to babu kamar wannan hadisi saboda abinda manzon Allah ya fada man qama lailatul qadr duk wanda yayi tsayuwar ibada a lailatul qadr kaga annabi yana nuna mana kaman gaba ɗaya daren mu yi kokarin raya shi ko ba dole bane sai kana sallah zaka yi zikiri zaka yi tilawar alqur'ani in kai wannan kaga ji ka zauna ka kama wannan duk abin ne zama ibada abinda ake so shine daren ya dace da kai kana bautar Allah to hadisin kuma kaga mutafaqun alai ina sahih bukhari ina sahih muslim al-imam an-nawawi da yake sharhin sa yace in ka dubi wannan hadisin annabi ya hada abubuwa guda biyu man qama ramadan man qama lailatul qadri kaga annabi yace wanda yayi tsayuwan ramadan sai kuma annabi ya kawo yace wanda yayi tsayuwan fatan ya dace da lailatul qadri kaga ashe tsayuwar iri biyu ce ko tsayuwa guda biyu ne domin hadisin manzon Allah ya zo da bayani akan guda biyu ne man qama ramadan imanan wa ihtisaban duk hadisi guda ne amma farkon sa annabi yace man qama lailatul qadri to shine sai yace man qama walau lam yuwafiq lailatul qadri saboda kai sa kake gani ake cewa ai tarawihi da kake yi wannan ba shine kadai na fatan a dace da lailatul qadri ba wancan yana buƙatar ibada da ake dagewa ta musamman shi yasa kaje ana kiranta at-tahajjud at-tahajjud shine hana idanu bacci saboda neman a dace da lailatul qadr saboda ka sallar tahajjud tafi kama da man qama lailatul qadr sallar tarawih tafi kama da man qama ramadana kuma dukkan su sun fito daga bakin manzon Allah
sallallahu alaihi
wasallam abinda al-imam an-nawawi yake faɗa shi da abinda annabi yake zaburar da mu shine mu turje mu dage wajen ibada kar mu damu da cewar mun gani ko ba mu gani ba hasu al-timasi ha mu yi kokarin nema yace wa arjahuha kulliha duk da cewar an samu sabanin fahimta game da yaushe ne daren amma dai kamar da al-imam ibn hajar yake faɗa shi ma haka al-imam an-nawawi yace annaha fi witr min al-ashr al-akhir wa annaha tantaqilu ba zama yake ba kama yufam min ahadith hadha al-bab akwai hadisin abdullah ibn akwai hadisin da aka samu baya ga wancan hadisi na abu huraira ya zama an samu hadisin aisha Allah ya kara mata yarda ita ma take gaya mana tunda annabi ya kwadaitar a tashi yana cewa faltamisu haku nema sannan kuma ga annabi ya kwadaitar da falalar mutumin da ya dage man qama lailatul qadri wanda ya tsaya ya tarje saboda kokarin ya dace da lailatul qadri sai Aisha ta ce kana rasulullah idza dakhala al-ashru idan aka ce kwana 10 nan sun shigo ahyal laila annabi daren gaba ɗaya raya shi yake to kaga mun samu wata hujja wanda ita Aisha da kanta take cewa manzon Allah bai kwana ibada amma gashi anan da kanta tace ahyal laila manzon Allah yana raya daren wa ayqadha ahlahu ya farkar da iyalansa wa jadda ya turje wa shadda kaji bayanin Aisha jadda wa shadda al-mizara manzon Allah sai tamke farjalansa wato shi da mata sai bayan sallah saboda ka babu wata matar da manzon Allah zai kusance ta in goma ramadani ya zo na karshe wannan ka duba duk kunyar matan manzon Allah amma sai da Aisha ta bayyana wannan shaddan mizara manzon Allah yana tamke wato baya kusantar mace saboda ka kwanaki goma nan annabi yana farkar da matansa babu lokacin da annabi yake tada iyali su yi sallah wallahi sai dai a ramadan wannan hadisi yana sahih bukhari babu al-amal fi al-ashr al-awakhir min ramadan hadisi na 2024 yana sahih muslim babu al-ijtihad fi al-ashr al-awakhir kaga yanda waɗannan manyan malaman hadisi ke yin babu ka din a dage a wajen kwanaki 10 karshen ramadan a dage wajen ibada wannan dagewan shake nufi da at-tahajjud a hana idanu bacci saboda kai sa duk malamin da zai yi kokarin hana ibadar at-tahajjud da son shi da kin shi makiyin manzon Allah domin ibada ce da manzon Allah ya ce a dage a yi a kwanaki goman ƙarshen Ramadan yanzu ka duba abin da Aisha take cewa idan kwanakin sun shiga annabi raya daren yake gaba daya daren gaba dayan sa yake rayawa saboda kai sa akwai malamin da daga cikin manyan malaman Saudiya da ake kira Ibn Jibril ya rasu Allah ya mishi rahama akwai risala da ya rubuta man ankara salatat tahajjud duk mutumin da ya musanta sallar tahajjud wannan mutumin bai san sunnar manzon Allah ba bai ma san annabi Muhammad ba saboda idan ka san manzon Allah zaka san lokacin da ibadar annabi ta fi tsanani kuma zaka kwadaitar da mutane abinda annabi ya kwadaitar da su wannan abubuwan nan ga sunan a fili ba a boye suke ba don haka yasa kamar misali zaka kai ka dubi littafin Al-Mughni na Ibn Qudama da mujallal na farko shafi na 457 akwai abinda ake kiransa at-ta'qibu at-ta'qibu shine mutane su yi tarawihi a masallaci bayan an gama tarawihi da daddare a zo a yi tahajjud a wannan masallacin shi ake nufi da at-ta'qib babu shakka a zamanin manzon Allah babu shi to amma shin ya kamata a hana mutane sai al-Imam Ahmad ya dan Ibn Qudama yace wa huwa an yusalli ba'da tarawihi sai da aka gama sallar tarawihi nafilatan ukhra jama'a an gama tarawihi sai aka dawo aka sake wani jami'i zahiri zamanin manzon Allah babu shi saboda kai zaka iya ganin malaman da suke cewa hakan bid'a ne wannan fahimtar su ce amma abinda kawai malamai ke tsawatarwa shine kar a samu witri biyu a dare guda wannan shine babban abin saboda ya saba ma umarnin manzon Allah la witrana fil layl manzon Allah ya ce kar a yi witri biyu a dare guda zaka ga wani idan an yi witrin sai tashi sai ya kawo raka'a guda sai mai da ita shafa'i ba shakka akwai salaf da ke da wannan fahimtar amma ba ita ce mafi inganci ba fahimta mafi inganci in mutum ya yi witri kar ya sake yin witri a wannan daren ko da ko zai yi wani nafila in ka dubi bayanin da malamai suka yi game da hukuncin at-ta'qib wato shine mutumin da zai yi tarawihi ya dawo ya yi at-tahajjud wanda shine kadai illa to amma shi al-Imam Ahmad da aka ce mar don wannan abin ba yau aka fara shi ba tun zamanin sahabbai suna da rai ya kamata mu sani da aka tambayi al-Imam Ahmad yanzu ga wani abu da mutane suka fito da shi at-ta'qib za a yi tarawihi a dawo kuma a yi at-tahajjud kasan amsa da al-Imam Ahmad ya bayar yace la ba'sa bihi babu laifi al-Imam Ahmad bin Hanbal in kana maganan masana hadisin manzon Allah wallahi ba ka ketare sunan shi al-Imam Ahmad bin Hanbal yace babu laifi sai aka ce me yasa sai yace to barin ga muku Anas bin Malik shekara sa nawa da manzon Allah shekara 10 gidansa daya da annabi Muhammad Anas bin Malik yana da rai aka fara yin wannan at-taqib din aka zo aka samu Anas aka ce Anas ga abin da mutane suke yi sai Anas bin Malik yace ma yarji'una ai ba abin da zai sa mutun ya koma gida bayan an yi tarawihi ya dawo cikin dare illa li khairin yarjuna wani alkhairi suke fatan samu inji Anas sahabin manzon Allah aw li sharrin yahzaruna ko wani sharri suke tsoron aukuwarsa shi yasa suke dawowa a cikin dare a sake yin tahajjud sai Anas bin Malik yace ku kyale su Allah ya sa su dace da rahmar Allah yanzu idan sahabin manzon Allah ya bada fatawa yanzu idan mutum yana da kunya ya isa ya bada akasin shi shine al-Imam Ahmad yace saboda ka in kaga mutane suna yi ka musu fatan alkhairi ba ku ruwanka kuma abinda yasa Anas bai hana ba saboda in ka dubi rayuwar manzon Allah kwanaki 10 nan gaba ɗaya dagewa yake wajen ibada kuma ga labarin da matansa suka bayar misali hadisin Aisha tace kana annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance yajtahidu fil ashril awakhiri idan kwanaki goma karshen Ramadan sun zo yana dagewa ma la yajtahidu fi ghairihi dagewar ibadan ta baya yin ta a wani wata sam kwana goma nan kwanaki ne na gara basa wanda manzon Allah duk darajar sa bai yarda yayi wasa da su ba sannan mu sai mu yi sakaci game da su kaga ai kuskure ne saboda haka yasa da manzon Allah ya gane gara basan ma wato ta isa kaga dai Aisha tana cewa manzon Allah yana tada iyalai karshen ta ma manzon Allah sai ya koma itikafi kawai kaga itikafi shine gaba daya ma an kaurace ma iyali an bar ma gidan gaba dayansa wanda akwai hadisi da aka samu da dama kamar misali hadisin Abu Sa'id al-Khudri hadisin Abu Sa'id al-Khudri yace da farko tunda annabi ya tabbata Lailatul Qadr yana cikin Ramadan kuma in ka dubi Al-Qur'ani gaba daya Al-Qur'ani bai ga mana a farkon Ramadan ne ko a tsakiya ko a ƙarshe ba illa dai Allah ya saukar da Al-Qur'ani a cikin Ramadan a suratul Dukhan Allah ya saukar da Al-Qur'ani a wani dare to kaga annabi bai sani ba shin goman farko ne goman tsakiya ne goman ƙarshe ne Abu Sa'id al-Khudri yace ai manzon Allah sai ya buga tanti a cikin masallaci wata Ramadan na tsayawa sai da manzon Allah ya yi itikafi al-ashr al-awwal kwanaki goma na farko ya gama da itikafi bayan an gama kwanaki goma sai annabi ya ga mala'ika ya zo ya ce to ya rasulullah waɗannan kwanaki goma dai babu Lailatul Qadr a ciki ce to goma da muka yi to za mu sake wani goma sai manzon Allah sun ma'ataf kafal ashr al-awsata a goma na tsakiya sai manzon Allah ya itikafi sun mautitu manzon Allah ya ce sai aka zo sai mala'ika ya zo ya same ni sai ya ce ya rasulullah san da kokari amma dai wannan Lailatul Qadr din inna hafil ashr al-akhir ina goma karshe ne kaga sai da annabi yayi itikafin goma guda biyu kaga an samu 20 to da wannan abu ya kai haka sai manzo Allah ya ce to kaga wannan aikin kuma sai dai maza sai ya juya ya ce masahabbai dama ka san sahabbai suna jira duk abinda annabi ya zasu sai annabi ya ce to kun ga abinda ya faru nayi goman farko saboda tsammanin zamu dace da wannan daren a goma ba mu dace ba an gaya min nayi goma na biyu to yanzu nan bayan mun gama goma na biyun gashi an zo an gaya min kuma goman karshen nan ne tabbas to sai annabi ya ce faman ahabba minkum an ya'takifa falyatakif wanda yake ganin zai iya to bismillah sai mu karasa me yake nuna maka manzon Allah yayi itikafin watan Ramadan gaba dayansa saboda ya dace da dare daya saboda haka yanzu Allah ya sauke mana tunda daga wannan lokaci manzon Allah bai sake yin Ramadan gaba ɗayan shi ba tunda Allah ga an riga an gaya masa ai Lailatul Qadr yana ƙarshe saboda haka kaga an sauke mana shine Abu Sa'id al-Khudri yace fa atakafan nasu ma'ahu mutane ba su bar itikafin nan ba yanda manzon Allah ya haka su ma suka yi sai annabi yake cewa sai shi yake cewa wa inni uriduha lailatul witrin amma ni kaina ina ganin wannan daren witiri ne inji Abu Sa'id al-Khudri domin yana daga cikin waɗanda suke da fahimtar daren Lailatul Qadr daren 21 saboda abin da ya faru da shi saboda annabi ya musu bayani ya ga kansa yana sujuda alaka kaza kaza washe gari ko sai abin ya faru aka yi ruwan sama sai ga manzon Allah yana sujuda alaka kuma ranar 21 saboda haka Abu Sa'id al-Khudri yake gani ni ina gani hiya lailatu 21 min al-ashr al-awakhir daren 21 ne saboda wannan dalilin da ya bayyana gare shi hadisin yana sahih bukhari yana babul itikaf hadisi na 2027 yana sahih muslim abwabul itikaf wa lailatul qadri hadisi na 2167 shine ibnu hajar yake cewa ai wannan yana daga cikin hikimar da ta sa Allah ya boye Lailatul Qadr me yasa Allah ya boye liyahsul al-ijtihad fi iltimasiha saboda ana son musulmi ya dage wajen neman dacewa da shi sai ya ce bi khilafi ma law uyyinat laha layla laqtusira alaiha da dai a ce ni da kai mun san daren wallahi babu mai tashi ya wahala kansa wajen ibada kawai zamu yi saitin wannan dare ne to amma sai Allah ya koye saboda me saboda mu yi ta ibada mu yi ta ibada akwai hadisin Abdullah ibn Umar wasu mutane zamanin manzon Allah kaga shi da kansa annabi yayi mafarki an nuna mar to zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu hadisin Abdullah ibn Umar da yake cewa sahabbai da yawa an nuna musu lailatul qadri a cikin mafarki fi sab'il awaqir kwanaki bakwai na ƙarshen ramadan sai zama wannan sahabi sai zo samu annabi ya ce ya rasulullah na yi mafarki lailatul qadri fi sab'il awaqir kwanaki bakwai na ƙarshe ne wannan ma ya zo samu annabi ya rasulullah na yi mafarki wannan yana daga hikimar yanda Allah ke saukar da hukunci ga manzon Allah ba wai ko da yaushe bane Allah ke wahayi ga annabi Muhammad akwai lokutan da Allah tabaraka wataala yakan saukar da wahayin amma ta mafarkin sahabi saboda ka da sahabbai suka yi ta mafarkai da yawa irin mafarkin daya sai manzon Allah ya ce araru yakum qad tawaqa'at fi sabil awahir na ga mafarkan da kuka yi ta yi duka sun dace da cewar kwanaki bakwai na ƙarshen ramadan ne to tunda haka ne sako ne daga Allah to sai manzo Allah ya ce faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awaqir kaga da an ce al ashrul awaqir yanzu kuma an dawo as sab'ul awaqir wanda zai nemi dacewa da yi kokarin neman dacewa a kwanaki bakwai na ƙarshen ramadan to hadisin Abdullah ibn Umar yana sahih bukhari duk dai a babi guda filtimas lailatul qadri da kuma sahih muslim babu fadl lailatul qadri don haka Ibn Taymiyyah yake cewa tunda annabi kan yana cewa a nema kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki an nuna mar sahabbai sun yi ta mafarki ya nuna akan dace anna lailatul qadri kad tukshaf li ba'dhin nas babu shakka wasu suna gani karara amma kamar yadda kaji annabi a mafarki aka nuna mar ba mamaki a mafarki sai kai mafarki ga lailatul qadri za ka yi mafarki ba wai lalle ba ne sai ka ga wani haske ko ta ishara amma a mafarkin za a nuna maka ka dace da samun yardan Allah in ma ta wata ibada da kake yi shi sa yace tukshafu li ba'dhin nasi fil manami wa laqada wasu ma idanunsu biyu Allah yana nuna musu lailatul qadri kana zaune da mutum a masallaci Allah ya nuna mar kai baka gani ba shi ya gani saboda ka sai ga wani haske ya bayyana gabansa yana zuwa ta hanyoyi da yawa waɗanda sun tabbata a sunnar manzon Allah yana cewa wa qad yaftahu Allahu ala qalbihi wani lokaci ma zuciyarka ce kawai Allah zai jefa tunani ya jefa ilimi min al mushahada ma yatabayyanu bihi al amra zuciyar Allah zai jefa wani haske sai ka ji wata ni'ima a zuciyar baka taba samun irin ta ba saboda ka san wannan ni'ima alama ce ta cewar ka dace da yardan Allah amma ai inda ba a dacewa da shi da manzon Allah bai kokarin neman shi ba kuma kaga annabi ya tabbatar yayi mafarki saboda ka Allah ya nuna mishi Allah ya nuna masa sahabbansa Allah ya nuna bayin Allah na kwarai misali akwai riwayar Aisha da annabi yake cewa taharraw lailatul qadri taharraw lailatul qadri fil witr min al ashr al awaqir min ramadan ku duka neman lailatul qadri a kwanaki goma na ƙarshen ramadan kuma akwai hadisin sayyidina ali wanda shi ma ya tabbatar manzon Allah yuqidu ahlahu fil ashr al awaqir yakan farkar da iyalansa idan goman ƙarshe na ramadan ya tsaya sai ya ce wa kullu sagirin wa kabirin duk yaro duk babba za a tada shi sai yayi ibada yace yutiqu salata in dai yaron zai iya sallah to za a tada shi saboda me saboda fatan a dace da albarkan wannan lokaci hadisin sayyidina ali bin abi talib babu shakka hadisin yana mana ishara da cewar yana da kyau a ce mun zaburar da iyalanmu saboda kokarin dacewa da wannan ko da kai ba kai ba to amma mafi inganci game da lokacin da aka fi dacewa da lailatul qadri kamar da muka ce kwanaki biyu ne ko dai 21 ko 27 amma hujjojin 27 sun fi inganci saboda haka zaka ga bayanin Ibn Abdul Barri a kitabu tamhid mujalla na 23 shafi na 51 zaka bayanin ta sharhun nawawi ala sahih muslim a juz'i na 8 shafi na 61 da kuma Fathul Bari na Ibn Hajar a mujallalan shafin 257 da Umdatul Qari na Al-Hafiz Al-Aini mujallalan 11 shafin 133 akanan Aunul Ma'bud a mujallalan shafin 182 wa aksaru abinda Ibn Taymiyyah yake fada a Litafi Majmu' Fatawa mujallalan 25 shafin 285 yace aksaru ma takun mafi yawan aukuwar Lailatul Qadri Lailata Sab'in wa Ishri daren 27 ne ga watan Ramadan mafi yawan aukuwar Lailatul Qadri yana kasancewa ne a daren 27 ga watan Ramadan sai ya bada hujja da hadisin Ubay ibn Ka'b rantsuwa ma yake da Allah na rantse da Allah inji Ubay sahabin manzon Allah innaha lailatu sab'in wa ishrin na rantse da Allah lailatul qadri a daren 27 ne aka ce ina hujja shi ma sai ya bada hujja amma in ka duyo duk wadancan sahabbai kowa da nashi hujja kamar Abu Sa'id al-Khudri yana cewa 21 ne ya bada hujjar sa kuma hadisin shi muttafaqun alaihi shi ma kuma sahabban daban-daban amma in ka dubi dalilai shi yasa Ibn Taymiyyah yake rinjayar da fahimtar Ubay ibn Ka'b sahabin manzon Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك